Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Talata 10 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanun labarai.
A yau Talata, Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari cikin dare kan ɗaruruwan wurare a jirin Gaza. A yau Talata ne babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a kan ko za a bar Rasha ta sake ci gaba da zama a cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar. Akalla mutane 29 suka rasa ransu bayan da aka harba wani makamin artillery akan wani sansani mai dauke da mutane da suka rasa matsugunninsu a arewacin Myanmar.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa ana gudanar da jerin zanga-zanga a biranen Amurka domin nuna goyon baya daban-daban ga bangarorin da ke yaƙi da juna na Isra'ila da Palestine. A Najeriya, masana da manazarta na bayyana yadda yaƙi tsakanin Isra'ila da Palestine zai shafi tsaro da tattalin arzikin ƙasar da kuma sauran ƙasashen nahiyar Afirka.
Wannan rashin zaman lafiya da ake samu a gabar tsakiya dole ya shafi Najeriya, saboda alaƙoƙin da suke tsakanin Najeriya da waɗannan ƙasashen gabar ta tsakiya.
A jamhuriyar Nijar kuma, rukunin farko na sojojin Faransa sun soma ficewa daga kasar ta Nijar sakamakon tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da ta biyo bayan juyin mulkin soja a Nijar.
Suna da kayayyaki da yawa, ba duka ba suke iya shiga jirgi, dole wasu sai sun bi ta teku, sai sun bi Chadi, sannan su bi Duwala, wasu kayayyakin aikin dole sai sun bi ta teku. To kaga lalle ba karamin aiki bane. Amma
ta yau ma za a ji shirin mu na noma tushen arziki, wanda zai duba wani yunkuri da gwamnatin jihar Niger da ke arewacin Najeriya take yi domin samar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurare. To amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Talata, Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari cikin dare akan ɗaruruwan wurare a zirin Gaza, sa'o'i bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce yanzu dakarun ƙasar suka fara gwabzawa da suke yi da mayakan Hamas. Mai magana da yawun soji Richard Haidt ya ce an gano gawawwakin mayakan Hamas 1,500 a yankin Isra'ila bayan kutsen da suka yi a ranar Asabar, amma kuma ba wani mayakin Hamas da ya tsallaka cikin Isra'ila tun a ranar Litinin. Wuraren da aka auna a wani farmaki na baya-bayan nan ta sama sun hada da yankin Rimal da ke birnin Gaza, inda gidajen ma'aikatan Hamas da dama suke da gine-ginen gwamnati. A yammacin jiya Litinin, shugaba Netanyahu ya ce za mu yi wa maƙiyanmu kullun da ba za su iya kwancewa ba har ɗiyan-ɗiyansu. Sojojin Isra'ila sun kuma ce sun tattaro dakarun kwata-kwana har 300 a shirye-shiryen gumuzin da ake ci gaba da yi a matsayin mai da martani ga harin da Hamas ta shammace su da shi a ranar Asabar a yankunan Isra'ila da ke yankin zirin Gaza. A yau Talata ne babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a akan ko za a bar Rasha ta sake shiga cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar, kusan shekaru biyu tun bayan da majalisar ta yi waje da Moscow daga kwamitin sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine. Kwamitin mai mazauni a Geneva, wanda ƙasashe 47, inda kowace ƙasa kan fito daga yankunan ɓangarori biyar, Rasha ɗaya ce daga cikin ƙasashe da dama da ke neman sake wa'adin shekaru uku a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke takara da ƙasashen Albaniya da Bulgaria na kujeru biyu da aka ware ma yankin gabashin Turai. Akalla mutane 29 suka rasa ransu bayan da aka harba wani makamin artillery akan wani sansani mai dauke da mutane da suka rasa matsugunninsu a arewacin Myanmar da ke kusa da iyaka da China, kamar yadda majiyoyin yankin suka sanar. Majiyoyin yada labarai sun ce harin ya faru ne a cikin daren Litinin a garin Laiza da ke karkashin ikon sojojin Kachin Independence, wani bangare na sojojin wata kabila da suka kwashi gwamnati shekaru suna fada da sojojin Myanmar don neman fifiko a madafan iko.
An jima kaɗan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Masu goyon bayan Isra'ila da magoya bayan Palestine sun gudanar da zanga-zanga daban-daban a birane da dama na Amurka domin nuna goyon bayan ɓangarorin nasu daban-daban. Rikicin na yankin gabas ta tsakiya dai, wanda ya soma tun ranar Asabar, ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane tare da jikkata wasu dubbai a yankin. Ga Baba Yakubu Makeri da fassarar rahoton Michael Brown.
A birnin Belleville na jihar Washington da ke yammacin Amurka, magoya bayan Isra'ila sun gudanar da zanga-zanga a kan titunan birnin da kade-kade da bushe-bushe da nuna goyon bayansu ga Isra'ilan. Wani mahaifi da ɗansa da suke zaune a nan Amurka shekaru 21 sun shiga wannan zanga-zangar. Eli Gundaman da yake cikin zanga-zangar magoya bayan Isra'ilan ya ce,
This is what Israel partly was supposed to do. It's supposed to protect the Jews, yeah, from ever having to face these genocides and massacres. To see this happen now.
Wannan shine abin da ya kamata Isra'ila ta rika yi. Kamata yi ta kare Yahudawa daga mummunan kisan kare dangi da yunkurin kakkabe su a ban kasa. Ganin irin wannan abu da ke faruwa yanzu, sai mu ce kada ya sake faruwa kuma. Ya dai riga ya faru, yanzu abin da za mu iya yi shi ne mu tabbatar da ba a sake ganin faruwarsa ba. A don haka duk abin da Isra'ila za ta yi ta kare 'ya'yanta, ina goyon baya don ganin hakan bai sake faruwa ba. Abubuwa da ke faruwa a yanzu za su daidaita al'amura a yankin gabas ta tsakiya. Ina ganin zai dauki shekaru da dama nan gaba. Shi ma ɗansa Raz Gundaman mai ra'ayin Isra'ila ya tofa albarkacin bakinsa yana mai cewa,
I already know two families that I personally know that got, you know, someone got kidnapped and someone got killed.
Na riga dai na san wasu iyalai guda biyu, na san su sosai. An yi garkuwa da wasu, kana an kashe wasu a ciki, an hallaka su har lahira, kuma muna cikin bakin ciki da ba za mu iya manta shi ba. A birnin New York, magoya bayan Falasɗinawa sun yi kaca-kaca da tutar Isra'ila a wajen taron gangami. Kana ƴan sanda sun shiga tsakanin wani ɗan rikici tsakanin magoya bayan Falasɗinu da Isra'ila. Muniru Atalla, wani mai zanga-zanga a cikin wata ƙungiyar matasan Falasɗinu, cewa ya yi.
Yeah, well, we're here as part of the Palestinian diaspora, and we want to show the world that when Palestine rises up.
Muna nan ne a matsayin mu na Falasɗinawa da ke zaune a ƙasar waje, kuma muna son duniya ta san cewa idan Falasɗinu ta yi yunkurin jan daga, mu ma da ke ƙasar waje za mu yi yunkuri tare da ita. Kun san mu wata jama'a ce da ke haɗe da juna. Kun san mu muna nan ne domin mu nuna goyon baya ga mutanenmu, kuma mu nuna Falasɗinu na da ƴancin kare kanta. Suna da ƴancin kare kansu a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare ayyukansu. Kuma mun kasance a cikin ukuba tsawon shekaru 75 a hannun wannan ƙasa da aka samar da ita daga kisan kare dangi, kuma aka kafa ta cikin tashin hankali. Haka kuma ta kasance shekaru da dama. Sun kashe mana mutane, sun fidda su a cikin gidajensu a cikin goman shekaru. A can Isra'ila, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya lashe takobi sai ya dagargaza Hamas. Yayin da ita ma kungiyar ta ƴan bindiga ta sha alwashin kashe dukkan mutane da take garkuwa da su daga Isra'ila a wani gargaɗi kafin jefa bam a Gaza.
A gaida Baba Yakubu Makeri da fassarar rahoton Michael Brown, da kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Za a iya kuma bibiyar mu a shafinmu na sada zumuntar Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
A yau Talata ne babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a kan ko za a bar Rasha ta sake shiga cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar kusan shekaru baya tun bayan da majalisar ta yi waje da Moscow daga kwamitin sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine. Kwamitin mai mazauni a Geneva wanda ƙasashe 47 inda kowace ƙasa kan fito daga yankunan ɓangarori biyar, Rasha ɗaya ce daga cikin ƙasashen da dama da ke neman sake wa'adin shekaru uku a kwamitin na kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke takara da kasashen Albania da Bulgaria na kujerun biyu da aka ware na yankin gabashin Turai. A watan Afrilu na shekara ta 2022 ne kwamitin na kula da kare haƙƙin bil'adama ya kaɗa ƙuri'a a babban taron da ya gudanar a inda aka kaɗa ƙuri'u 94 da suka yi rinjaye kan 24 da ya yi sanadin yin waje da Rasha daga cikin kwamitin. A yau Talata wata kotu a Moscow ta ki amincewa da ɗaukaka ƙarar da ɗan jaridan nan ɗan ƙasar Amurka Ivan Karshovich ya shigar dangane da tsare shi da aka yi bisa tuhumar laifin leƙen asiri, inda ta yi umarnin a ci gaba da tsare shi har zuwa 30 ga watan Nuwamba. An kama Karshovich ne a yayin wata tafiya da ya yi domin ɗauko labarai a ƙarshen watan Maris a Yekaterinburg, inda ya zama ɗan jarida na farko daga yammaci da aka tsare bisa laifin leƙen asiri a Rasha tun zamanin haɗaɗɗiyar tarayyar Soviet. Mujallar Street wadda dan jaridan ke yi mai aiki mai shekaru 31 da kuma gwamnatin Amurka duk sun yi watsi da zargin likin asirin da aka mishi.
A washarar kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya masana da masu fashin baki na bayyana yadda yaki tsakanin Isra'ila da Palestine zai shafi tsaro da tattalin arzikin kasar ta Najeriya da ma sauran kasashen nahiyar Afirka. Daga Abuja ga rahoton Ruqayyah Basha.
Rikici tsakanin kungiyoyin Palestine da Isra'ila ba sabon abu bane a yankin gabas da tsakiya, sai dai irin wannan arangama na lugudan wuta da ke faruwa yanzu haka tsakanin su rikici ne da ya dauki hankalin kasashen duniya. Idan aka duba kasashe da ke yankin gabas ta tsakiya, wasu sun hada iyakoki ne da kasashen Afirka, wanda hakan yasa wasu 'yan Afirka ke fatan a kawo ƙarshen wannan rikici ba da dadewa ba. Shin ko yaya Najeriya ya kamata ta fuskanci wannan rikici da ke tsakanin kungiyar Hamas da kasar Isra'ila, ganin cewa ita ce yaya babba a nahiyar Afirka? Ambassador Hassan Har-Ajika, tsohon jakadan Najeriya ne a kasar Trinidad da Tobago, ya ce wannan rikici zai shafi Najeriya tunda ita ce yaya babba a nahiyar Afirka. Don haka dole ne Najeriya ta saka baki wajen ganin al'amura sun dawo daidai a yankin gabas ta tsakiya.
To idan aka duba wannan rashin zaman lafiya da ake samu a gabar tsakiya dole ya shafi Najeriya saboda alaƙoƙin da suke tsakanin Najeriya da wayannan kasashen gabas ta tsakiya. Saboda haka Najeriya kasancewanta ita ce babba a nahiyar Afirka kacukan, ya kamata a ce Najeriya ita ma ta sa baki, ta tsoma bakinta a cikin wannan lamari saboda daidaita lamura duk wanda aka zalunce, wanda aka kwato masa haƙƙinsa a maida masa haƙƙinsa a sami zaman lafiya tsakanin Palestine da Israel. Dan ka saurari abinda ministan harkokin waje wato na Najeriya abinda ya faɗa, gaskiya ne dole ne a nemi zaman lafiya kuma a warware wannan matsala ta harkan diplomasiya saboda a sami zaman lafiya a duk faɗin duniya saboda kowa yana buƙatar ya sami walwala ga rayuwarsa.
A hirarsa da muryar Amurka, Farfesa Ibrahim Umara Gudumbali na Jami'ar Tarayya da ke Maiduguri ya shaida cewa wannan rikici da ke faruwa yanzu haka tsakanin Palestine da Isra'ila zai shafi harkan tsaron Najeriya da ma Afirka baki daya, idan ba a yi taka tsantsan ba saboda nahiyar ta hada mabambantan addinai.
Abinda zai shafi nahiyar tsaron harkan Afirka shine Afirka din Arabe a cikin akidan addini musamman tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba. Afirka din ko da yake ba mu da Yahudawa, akwai ƴan uwan mu wanda ma biyan addinin Krista, wanda kuma yawanci ba su san ma Palestine din da shi musulmai da Krista da Yahudawa duka wannan gurin su ne na ibada. Din kuma wayansu rashin fahimta sosai, muna jin tsoro kar wannan rikicin ya zo ya shiga nahiyar Afirka ya kawo mana barna musamman ga rikicin da muke fama da su a Sudan, ga ta'addancin da yake faruwa a Somalia, mu a Najeriya a nan, ga wayansu abubuwa. Kawai Allah ya kiyaye, akwai hanyoyi da yawa wanda zai shafe mu.
Nasiru Marmara manazarci ne kan harkokin tattalin arziki da ci gaban kasashe, ya shaidawa muryar Amurka cewa wannan yamutsi da ke faruwa yanzu haka tsakanin Palestine da Isra'ila zai shafi tattalin arzikin Najeriya da mata nahiyar Afirka.
Saboda kamfanoni suke operating a Najeriya a bangarori na kiwon lafiya, a bangarori na gine-gine, a bangarori na tattalin arziki, wanda tabbas suna taimakawa Najeriya, wanda idan taɓuwarsu a can ya zama ya sun tabu, suna iya shafar yanayin da suke gudanar da ayyukansu a Najeriya.
Yan magana dai na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha. To a jamhuriyar Nijar kuma rukunin farko na sojojin Faransa sun fice daga kasar ta Nijar zuwa gida bayan shafe watanni sama da biyu ana tacece kuce, wanda ya haifar da tankiyar diplomasiya tsakanin kasashen biyu sakamakon juyin mulkin soji na ranar 26 ga watan Yuli. Wakilin muryar Amurka Yemi Sulaimani Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Sojojin Faransa akalla 50 ne suka tashi daga filin jirgin saman Yemi zuwa gida a wannan Litinin 9 ga watan Oktoba a matsayin rukunin farko na dakaru 1,500 da Faransa ta girke a Nijar tun 2015 da sunan yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Haka kuma tsarin jadawalin ayyukan kwashe dakarun na nunin a wannan talata ma wani rukunin sojojin zai kama hanya ta ƙasa daga birnin Yamai zuwa jihar Difa don tsallakawa ƙasar Chadi kafin su shiga ƙasar Cameroon a ƙoƙarin neman gabar teku. Abinda ɗaya daga cikin masu hamayya da zaman sojan Faransa a Niger Bana Ibrahim ya ayyana a matsayin wani matakin nasara, ko da yake a cewarsa kokowa bata kare ba.
Alhamdulillah, tunda gwagwarmayar da mun kaso ma tun 2 ga watan September yau an fara cin muriyan gwagwarmayar nan, amma ban ma daga kawa a cikin gwagwarmayar sai mun ga cikin dakarun nan na ƙarshe ya bar ƙasar mu. Tunda Faransa kun san ba ƙasa bace da ake iya a yayar da ita.
A tsakiyar makon jiya ne kwamandojin sojan Nijar da takwarorinsu na Faransa suka yi mahaɗa a Zander don shata tsarin jadawali da matakan da za a yi amfani da su wajen gudanar da ayyukan kwashe sojojin na Faransa. Masani akan sha'anin tsaro da diflomasiya Mustapha Abdullahi na gargaɗin makunta da ma al'ummar Nijar akan buƙatar nuna halin dattako a tsawon wannan lokaci na ficewar dakarun Faransa.
In ba dan shi ma shugaban ƙasar Faransa ba ya rishin dattau da ba ai wannan kace na ce ba tsakanin Niger da Faransa. To yanzu su koma, to kasan suna da kayayyaki da yawa, ba duka ba suke iya shiga jirgi. Dole wasu sai sun bi ta teku, sai sun bi Chadi, sannan su bi Douala. Wasu kayayyakin aikin dole sai sun bi ta teku. To kaga lalle ba karamin aiki bane, amma naga shugaban harsar soja na Niger ya ba da wata sanarwa, yana cewa in za su wucewa ka a nemi a jawo wata hitina, don ka gani sai sun tafi ba da sansu ba ne.
Sai dai kuma zuba ido akan dukkan ayyukan da ke da nasaba da wannan al'amari ya zama wajibi, in ji shi.
Ya kamata 'yan ƙasai su zamanto idanuwa, kunnuwa da bakin gwamnati, in sun ga wani abu na sha ya kamata su ba da labari.
A washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne majalisar CNSP ta sanar da tsinke hulɗar ayyukan soja da Faransa, ta kuma ba ƙasar mulkin mallakan wa'adin wata guda don kwashe dakarunta 1,500 da ke da sansani a birnin Yamai da Walam. Buƙatar da shugaba Macron ya yi watsi da ita saboda rashin yarda da halaccin hukumomin ƙasar ta Nijar. Yana mai jaddada cewa shugaba Mohamed Bazoum ne ke da hurumi akan zaman sojan Faransa a Nijar ko ficewarsu, kafin ya bada kai bori ya hau a ƙarshen watan Satumba. Komai na ayyukan kwashe waɗannan sojoji zai kammala kafin ƙarshen watan Disamban 2023 a cewar shugaban ƙasar Faransa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Gwamnatin jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta samar da ma'aikata ta musamman mai kula da makiyaya ta farko a tarihin jihar, kuma warware irin matsaloli da makiyaya ke fama da su, waɗanda suka ƙi cinyewa tsawon shekaru da dama. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Alhaji Sani Junior, kuma ni ne wakilin National President na ƙungiyar gamayya ta Fulani ta Najeriya, Moggal Fulaku.
To, a matsayinka na ɗan jihar Niger kuma makiyayi, wannan ma'aikata da aka samar ta kula da harkokin Fulani makiyaya,
na'am,
wani tasiri za ta yi musamman wajen bunƙasa kiwo na dabbobinku?
To, ni dai ina tunani a matsayina na makiyayi na Bafulatani, wato wannan ma'aikata da ake ƙirƙiro ta ministry na Fulani a jihar Niger, wato wata makaranta ce ta duniya ma gaba ɗayan aka buɗe a jihar Niger. domin duk Bafulatani wanda ke so ya ji an ce an bude ministry wato kula da harkar makiyaya da abubuwa, to ya tabbata an kawo ci gaban da Fulani cewa zai ci gaba kuma za a samu nasarori da yawa. Don wannan shine kamar farko wanda aka fara kirkiro abin da zai kawo bunƙasa da zaman lafiya a Najeriya akan Fulani wannan ma'aikata.
Na'am, to yanzu me kuke so ku ga ita wannan ma'aikata ta yi muku tashin farko din nan ku makiyaya?
Mu tashin farko yanda mai girma gwamna ya yi wannan abu saboda Fulani a ci gaba kuma a samu zaman lafiya kuma a samu haɗin kai. Waɗannan wurare da aka ci girar da aka cewa an buɗe su sun kami wannan gwamnatin amma ba su fara aikin da ya kamata ba. To muna son shi mai girma gwamna da mutanenmu a damu da wannan girar zaf.
Wato gandun daji na inda Fulani ke kiwo da shayar da dabbobinsu.
Eh, da shayar da dabbobinsu a kula da wannan wurin. Wato idan aka kula da wannan girar zaf da aka buɗe muna a Niger State, to duk wani abun da a yi da mu hilaci in dai na kiwo ne da noma za a samu insha Allah.
Na'am, to amma Alhaji Yuli, wannan gandun daji kowace gwamnati da ta wuce yawanci in ka lura Fulanin ba su zama, kana ga yanzu za a yi to a shawo kan ku Fulani ku ringa zama a wannan wuri.
To abin da yasa rashin zaman lahiya da babu shi a wannan wurin, rashin ta da hankali da yawan waɗannan ta'addancin da ke ta faruwa, shi ya hana Fulani zama wannan wuri kamar yadda suke su zauna su buɗe ƙahunsu su yi walwala. Amma kamar yanzu yadda tsari ya zo da in mai girma gwamna ya saurari shawarwarin da muke bada da sauran yan majalisar shi na kusa da shi wanda an zaɓe su saboda ne saboda su kawo zaman lahiya a Niger da ci gaba, in muka samu wannan abin da muke bukata gona insha Allah ko wanda Bafulatani zai koma masaukin shi zauna da manoma za su koma wurin su zauna za a kula da wannan makata kuma kiwo zai ci gaba insha Allah.
Na'am, to yanzu ya zaka kwatanta yanayin yadda su makiyaya Fulani suke a jihar Niger a halin da ake ciki yanzu?
Ai, yanzu duk Bafulani da ya kwana cikin jihar Niger gaskiya na cikin farin don ya san an kawo gyara an kawo ci gaba kuma lallai za a samu abin da ake so insha Allah.
Na'am, to amma akwai dabbobin ma tukun don ganin yadda kamar yadda kace batun rashin zaman lafiya din nan yawanci babu dabbobi, shanun nan babu su. Me za ka ce game da haka?
Samun kama wannan birni da aka yi na jihar Niger, Fulaninmu da suka tashi wasu suka koma Taraba wasu suka koma duk za su dawo, duka suna hanyar dawa saboda wannan birnin da aka bude cewa lallai za a samu zaman lafiya a Niger kuma yanda gwamna ya ba mu haɗin kai insha Allah.
Na'am, to amma kamar misali shi kwamishinan nan da hillace ne kuma makiyayi, tashin farkon nan yanzu me kuke so ku ga ya maida hankali a ku kanku makiyaya din?
To shi dai wannan kwamishina da Allah ya bamu na jihar Niger, fatan da muke mashi kullum muna mashi addu'o'i na alheri kuma muna bashi shawari kuma yana jin shawara ko abin da ya kamata ya fara yi saboda ya fara bin tun sakuna yana jin koke-koken Fulani yanda abun yake yadda Fulani suke ji a jikinsu kuma abin da muke so mu ga yana yi kenan. To yanzu mun ga ya fara cewa kan haɗa kan Fulani sarakuna daga tai masu unguwanni cewa su zo a haɗa kai a saurari wannan ministry don a kawo ci gaba, abinda kuma ke damun Fulani su gaya mashi kuma ya fara sauraron Fulani. To saboda haka ka gani mu a ganinmu insha Allah abinda muke so ya fara yi kuma shi zai kawo mana ci gaba insha Allah.
Na'am, Alhaji Yuli, akwai batun burtali din nan so da yawa zaka ga shanu yanzu kan titi ma suke tafiya inda mota ke bi, ni kuke so a yi a cikin hanzari game da wannan matsala don kusan shi ke kawo rikici tsakanin manoma da makiyayan nan?
To ai wannan yanzu tunda aka kawo wannan minsi aka sa kwamishina mun fara tattauna maganar labuka da mu da dagatai da hakimai kuma muna nan muna shirya zama da su yanda za a fidda labi don a samu zaman lafiya tsakanin makiyaya da manomi a Niger.
Na'am, yanzu kuna da labi din nan burtaloli a nan Niger?
Akwai burtula da yawa kuma dagatai yanzu alƙawari yadda muka zama sun ce za su taimaka duk inda ake kiwo saman dutse za a daina, inda aka da labi za a bude. Kuma sun yi alkawari cewa mu zo mu zama da su mu neme su shawara da su daga tai da hakimai na jihar Niger. In dai suka ba mu goyon ba kamar da muke so insha Allah kowane labi a Niger za a bude shi. Babban labuka ma akwai su a Niger insha Allah da masharuwa da sauransu.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar da kuma ta bakin gwamnatin jihar Niger. Yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya, Alhaji Sani Juli, da kuma wakilin mu a Niger Mustapha Nasiru Batsari, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ka gaida Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana ta email.
To bari mu faro da wasiƙar Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Malam Hussein Dangote Karasuwa. Suka ce salam BOA Hausa, muna tar da Allah wadai akan yaki da ya barke tsakanin Isra'ila da Falastino. Muna kira ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya, ya kamata ta gaggauta shiga tsakani domin dakatar da yakin. Sako mu na gaba na cewa salam BOA Hausa, muna kira ga hukumar MBS a Najeriya da ta daina shiga lamarin da bai shafe ta ba, idan ba kira za ta yi a kawo gyara ba, domin talakawa su ne suka zaɓi wannan gwamnatin kafar yaɗa labarai, kuma shi ne kunnuwar talakawa. Daga Malami Kura garin Sarkin Noma da Yakubu Mai Aski Badaraka da Yaro Biniya garin Malam. Sai kuma wannan sako da ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Ifa a Jamhuriyar Nijar. Ya ce salam BOA Hausa, da Allah ku taya ni mika jaje na ga al'ubar unguwar Bankolo a babban birnin Yawunde na kasar Kamaru, a bisa faruwar iftila'i da zaftarewar kasa da ta biyo bayan ambaliyar ruwa. Allah kiyaye faruwar haka nan gaba, ya baiwa iyalai hakurin jure rashin goman 'yan uwansu da suka yi. Sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga Ado Salati Goma ga Annabi Bijo da Usaini Dangote Karasuwa da Jamila da Fati, mata Ado Salati Goma ga Annabi Rijo, suka ce zance da gwamnatin jihar Katsina ta yi na cewar ta fara tattaunawa da 'yan bindiga da suka sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya ta Dutsen Maha domin ta kubutar da su. Allah sa ba tatsuniya take ma iyayen yara ba, domin ta kwantar musu da hankali. Domin wallahi mu yanzu Allah ɗaya ne, 'yan siyasar ƙasarmu za su ce muna mu yarda ba wani abu ba, domin mun fahimci kujerun mulki kawai ke gabansu ba talaka da suke mulka ba. Don haka muna addu'ar Allah ya kubutar mana da su a cikin salama don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako mu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce a gaskiya yadda wutar matsalar tsaro ke ƙara haɓaka da bunƙasa a wasu jihohin arewacin ƙasarmu Najeriya, abin sosa zuciya ne ganin yadda kullum labarin baya wuce an kashe ko an sace mutane. To Allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita, amin.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
A yau Talata, Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari cikin dare kan ɗaruruwan wurare a zirin Gaza sa'o'i bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce yanzu dakarun ƙasar suka fara gwabzawa da suke yi da mayakan Hamas. Mai magana da yawun sojin Richard Hart ya ce an gano gawawwakin mayakan Hamas 1,500 a yankin Isra'ila bayan kutsen da suka yi a ranar Asabar, sannan kuma ba wani mayakin Hamas da ya tsallaka cikin Isra'ila tun ranar Litinin. A yau Talata ne babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a akan ko za a bar Rasha ta sake shiga cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar kusan shekaru biyu tun bayan da majalisar ta yi waje da Moscow daga kwamitin sakamakon mamayar da ta kai wa Ukraine. Kwamitin mai mazauni a Geneva na wato na da ƙasashe 47, inda kowace ƙasa kan fito daga yankunan ɓangarori biyar. Rasha ɗaya ce daga cikin ƙasashe da dama da ke neman sake wa'adin shekaru uku a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke takara da ƙasashe Albaniya da Bulgaria na kujeru biyu da aka ware ma yankin gabashin Turai. Akalla mutane 29 suka rasa ransu bayan da aka harba wani makamin artillery akan wani sansani mai dauke da mutane da suka rasa matsugunansu a arewacin Myanmar da ke kusa da iyaka da China, kamar yadda majiyoyi a yankin suka sanar.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakatar shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Malam Uzairu Hassan Sanyinna da 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar ɗansa Buhari Uzairu Hassan, wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiyar Litinin, aka kuma yi jana'izarsa a nan Sanyinna da ke karamar hukumar mulkin Tambol a jihar Sokoto. Muna fatan Allah ya ji ɗansa da gafara ya kuma ba da haƙurin jure wannan rashi. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ledes Gresham wadda ta kula da sauti ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.